A shekarar 2021, aure kimanin 388 ne kungiyar addinin Islama ta Association Islamic Division IEN a takaice ta ce sun rabu a birnin Yamai kawai, bayan da yunkurin sulhu ya ci tura a tsakanin waɗannan ma'aurata. To amma ƙididdigar dubban ƙarar da aka shigar a ofishin kungiyar a shekarar 2022 ta nuna cewa a wannan karon matsalar ta ja baya da sama da kashi 50 daga cikin 100. Kamar yadda kakakin IEN Ustaz Muha Halil ɗan yaro ishe da mana.
Wannan shekara da ta wuce ta 2022 akwai bambanci kwarai, akwai sauƙi game da mutuwa aure ga shekarun da suka wuce, an samu dama game da abubuwan da suke faruwa ga arme, saboda wancan mun samu 3,000 da wani abu na rabuwar aure. Amma a wannan shekara abin da aka sinye wanda an riga an sa hannu 100,500 da ɗan wani abu kenan, alhamdulillah abin yana ja baya ba kamar yadda aka san shi ba yana yawa.
Dubban dalilai ne aka gano cewa suna haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata, har aka kai matsayin da rabuwar aure ta zama tamkar annoba a yau.
Farko dai duka tushen shi rashin hankuri tsakanin kowane bangare, tsakanin bangaren mace da namiji, da kuma yau salula duk idan mace ta dauka salula mijin tana bincike ko shi yake dauka ana bincike, zai ga wani abu ko kan kuskure ne da bai da kyau. Baya ga salula kuma akwai buri, mace ta zo dama ba auren bai kawo ta, saboda wani yana da kaza ko matsayin kaza ko abu kaza da yan mallaka. Akwai ƙarya a bangaren maza, suna bin mata ƙarya, wanda muka gani su ma na haddasa mutu aure jewa tahiya a bar mace. Misali mutum zai je kasar kokashi na waje ko na makusta ko masu nisa, musamman shekara da shekaru kala da yana aiko mata abin da ya kamata na ɗaukar ɗaure, da har ta kai inda suke cewa ita ke mishi waya bai ɗauka, idan ta kawo ƙara a nan za a nemi shi a waya. Saboda idan ya kasance ba da wani hujja wanda ta tsaida shi kuma zai iya kai can ba, dole in ta nemi haƙƙinta a bata saboda ta cutu. Sannan kuma akwai wani abu shi ma yau da yake taka rawa wajen mutuwa aure muke gani a nan, shi ne rashin lahiyar maza game da kunci aure ya kasa. Matan nan sai ta gani babu ne yin bukata, za ta kawo ƙarin shi a basu lokaci na a kai a nemi magani, idan bai samu maganin ba kenan ta tutu shi kuma ladabar wala dabara.
Shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara ƙanana SOS Health Madam Ahmed Maryama Musa na danganta raguwar mutuwar aure a 2022 da wasu tarin matakan da aka ɗauka bayan tsanantar wannan matsala a shekarar 2021.
Ka san mu kungiyoyin horon hula muna ba da taron wayewan kai ga al'umma, mata da maza da matasa, kuma hallo malaman ma suna yawan wa'azi bisan musguna wal wannan da ake ma mata da yara. Mata sun gane, ka san mata suna yawan zuwa makaranta, ina jin wannan ma ya kawo galgadi a cikin kanun matan da kansu.
Kungiyar IEN wacce tun a shekarun farkon samun yancin kai gwamnatin Nijar ta dora wa alhakin sulhunta ma'aurata a addinance da rabon gado, haƙoƙin mata da na yara, da dai dukkan wasu matsaloli na rayuwa da ke tasowa tsakanin al'umma kan karɓar koke-koken waɗanda ke tunanin an toye musu haƙƙi irin na zamantakewa. Ko da yake a ɗaya ɓangare kotuna kan kula da irin waɗannan matsaloli a zamanance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.